Thanks for calling TLM Nexus. Thank you for calling the Dryden Fairfax Automated Payment System. You will need your debit or credit card and our reference number to hand. The card you are trying to use cannot be accepted on this account. To use another card...
Hello?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malam sana.
Ana sir. Asif.
Malam
sana.
Asif Allah.
Asif
Allah. Ana mina ana mein
la ana ha ya sir nawasur gini sir nawasur wa kashmir mein mamara gayi thi wo
oh yeah
ka
jana
da sir da sir da sir da sir da sir
da sir da sir
da sir da sir da sir da sir da sir da sir
da sir da sir da sir
da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir da sir kendan lan ye tanyen de sele de hata nakul de sele hata to matul lo ya ke hadis kula hata ho ke gori yari taski ta to taski de gi ye gi gi ye
borgo hado to tadin ho
marbu na hada
ida or gi ho sagor ki ta mallad wa hadi ki allah ame la ha
toy bagam bala
ya asya le
Hello.